A wannan rana Alhamis ne dai Najeriya ke cika shekaru 60 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka, wato ta samu yancin nema a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1960. Kuma tun lokacin da ta samu yancin kan, Najeriya ta samu shugabanni da dama, kama daga shugabannin soji da kuma na farar hula.
We in Nigeria appreciate the advantages which the size of our country and of its population give us, but we have absolutely no aggressive intentions.
We shall not fail.
My priority will be to ensure adequate peace and security.
The ambition is not one because of any Nigerian.
I belong to everybody and I belong to nobody.
To wai ko mai talakawa ke cewa dangane da wannan rana ta yancin kan?
A sunan Abubakar Halidu, yadda mutane suke murna da cikar shekaru 60 din, muna fatan shugabanni da aka yi a baya mu sake samun irinsu masu yi wa ƙasa aiki masu adalci da rikon amana, irinsu Abubakar Tafa Balewa da su Sadana Ahmad Bello, dukansu abin koyi ne. Sabanin yadda shugabanni suke gudanar da mulkinsu a yanzu, muna fatan su ɗauki irin halayensu na taimakon jama'a da kuma yi wa ƙasa hidima ba son kai a ciki. Muna fatan shugabanninmu na yanzu ma za su yi koyi da irin wa'ancan halayyan.
Sunana Ali Muhammad. So abin da dai zan iya tunawa shi ne zan iya cewa Najeriya tana cika shekaru 60 har zuwa yanzu, za a iya cewa dai alhamdulillahi muna da shekaru kam, amma gaskiya har zuwa yanzu muna koma baya idan aka hada da kasashen da suka samu incin kai lokaci guda kamar irin su India da sauransu. Fatan mu shugabanni na yanzu su kwaikwayi halaye na baya din, saboda kullum in suka tashi da su suke kwatantawa, adalcinsu shi yasa suke kwatantawa da shi. Idan muka samu shugabanninmu na yanzu su ma suna yin haka, to al'amarin zai kai mu gaci.
Albarkacin wannan rana, gwamnatoci a Najeriya sun ma bada hutu tare ku da shirye shagulgula batun da ya dace ce ku ci a kasar, domin yayin da gwamnatoci ke ma shirya irin waɗannan shagulgula ga mutane irin su kamar Ibrahim Alhassan Ganye, ɗaya daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyoyin masu buƙata ta musamman wato NPSSU a Najeriya, ya ce su dai a ɓangarensu da sauraron aka ba game da mutum cewa Najeriya ta samu yancin kan.
Ana tare da Comrade Alhassan Ibrahim Ganye, jami'in hukumar jama'a na hajjiyar kungiyar na kasashen na Najeriya. To alhamdulillah, Najeriya na bikin cika shekaru 60 da samun yancin kai, na kasashen na bikin cika shekaru 60 a cikin wahala. Domin idan ka dubi yanayin yadda al'amura suke tafiya a ƙasar nan gabaki ɗaya, ƙuryan na sama ne kawai yake jin daɗi, yake daɗa tafiya sama na ƙasa kuma yana daɗa nitsewa a ƙasa.
Waɗannan shekaru kuma kusan da Najeriya ta samu ƴanci ko me?
Eh, to mun sani a takarda Najeriya ta samu ƴanci don mun karanta a makarantu da sauransu, amma a zahirance za mu ce kamar wasu ne suke mulkanmu ba. ƴan uwanmu ƴan Najeriya da muka sani da tausayawa da ake ikirari suke da shi ba. Idan ka dubi al'amura yadda suke tafiya a wannan ƙasan, za ka ga shugabanni kamar tausayi ya yi ƙaranci sosai a tattare da su. Dokokin da aka ware domin al'umma su ji daɗi, su samu walwalar rayuwa, su samu ƴancin yin karatu da sauransu, duk ba a bibiyansu yadda za ka tabbatar da cewa shin ma da gaskiya ƴan Najeriya ne suke mulkan Najeriya. Har yanzu ni ina tambayan wannan al'ajiya na kullum.
Shi ko wannan ɗan siyasa barista Eti Shehu da ke ma zama shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, ya ce shi bai goyi bayan shagalin da aka yi ba, musamman a wannan lokacin da ya kira na ha'ula'i.
Shekara 60 da samun mulkin kai, kuma bare da gaske biki yana da kyau, amma a cikin yanayin da muke ciki ni ban goyi bayan a ce an yi wani biki ba, maimakon bikin da za a yi shugabanni su yi kira ga magoya bayan shugabannin addinanmu da a koma masallatai da coci a tsara batun Allah ya ba mu lafiya ta zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah kuma ya bunƙasa wa Najeriya walwalan tattalin arzikin.
Kashi Allah ake ciki, kana nufin wannan hali da ake ciki wani hali ake ciki da zai hana a yi biki?
Yana cikin haɗin ha'ula'i wanda yau dai talaka ganin tsadan rayuwa abin da wani zai ci da kyar, wanda kuma wasu gidajen ma kwanan suke da abin da za su ci ba. To maimakon a ɓarnata wannan kuɗi a je ana tara mutane ana buki, shawara na nan shi ne a gayyaci shugabannin addinanmu da su duba da roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wayannan cikin jimin da cututtukan da ake fama da shi na zamani Allah ya saurara
to sai dai ku yanda wasu ke suka ga masana irin su Alhaji Tayyibu Idris Mekati wani masanin tattalin arzikin kasa da kasa ya ko danganta ya wata duniyar muke da kuma canjin shugabanni da cewa suke ja ci bayan da ake samu a yanzu
babu shakka idan ka dora kasashe da suka samu yancin kai wato daga turawa na mulkin mallaka daga hannun turawa mulkin mallaka daga 1955 hakan nan zuwa 1965 kaga kaman shekaru 10 kenan zaka ga cewa wasu kasashen sun tsere ma Najeriya fintinkau kaman kasan Malaysia ko irin su kasashen Indonesia da wasu irin waɗannan kasashen da suke wato nahiyar Asia haka nan idan ka dawo nahiyar Afrika zaka ga kuma akwai wasu kasashe da ba lalai bane a ce sun samu ci gaba kaman yanda Najeriya ta samu ci gaba idan muka zauna kawai muka ce wai Najeriya ta zama koma baya cikin wasu daga cikin waɗannan kasashen ba tare da mun dubi wasu kuma kasashen da Najeriya ta fi su ba a gani na ba ai makasar Najeriya adalci ba in an dora ta akan wannan ma'aunin watakila zan iya tunanin wasu daga cikin dalilan da yasa tattalin arzikin kasar Najeriya kaman ya zama koma baya a cikin tsararrakin ta ina ganin na farko akwai maganan shugabanci idan ka dubi Indonesia misali Suharto yayi kusan wajen shekaru 30 yana mulki a lokacin da wayannan shekaru 30 Najeriya ta samu shugabannin kasa a mulkin soja za su kai kaman 5 ko 6 in ka dubi kasan Malaysia za ka ga cewa Mahathir Mohamad tsohon prime minister kasar Malaysia shi ma yayi wajen shekaru 25 ne ko da 7 a jere yana mulki ba tare da wani ya an canza ba ko wani ya karbi mulkin nan a cikin wayannan shekaru 25 ko da 7 Najeriya ta samu wajen shugabanni sun kai 4 ko 5 yawan canje-canjen shugabannin kasa ko shugaban kasa a dan takin lokaci ba karamin illa bane yakan kawo wato koma baya wajen aiwatar da tsare-tsare da shirye-shiryen da za su sa tattalin arziki ya bunƙasa
kamar me kace shi ma Dr. Muhammad Musa malamin tattalin arziki a jami'ar jihar Taraba wato Taso ya bayyana wasu dalilan da kan jawo ci ba a fannin tattalin arzikin kasa
lalle Najeriya yau tana shekaru 60 da samun yancin kai to a wannan shekaru 60 lalle an ga abubuwa masu dadi an ga kuma abubuwan da ba su da dadi babban abu dai shine a wannan lokaci a gaskiya abin da muka rasa shine wato abin da ake cewa continuity wato ci gaba ga bisa tsayayyen tsari guda daya akan sha'anin tattalin arziki wato abu ne da kowa zai iya tunawa a lokacin da aka samu yancin kai ba da nisa sosai ba irin tsari da aka shimfiɗa tattalin arziki a kai wato ya bamu babban shimfiɗa wanda in ba a ci ta gefen nan ba za a ci ta gefen can wanda ake cewa gida biyu a maganin gobara amma da tafiya ta yi tafiya aka samu ganowan albarkacin mai a ƙasa sai ya zamana cewa duk hankalinmu gaba daya mun tattare ya koma kan wannan man fetur din sai ya zamana sha'anin noma da yake da faffaɗan shimfiɗa an mun nomi in mun dubi tsarin da ya bamu a gyaɗa a nan arewa palm kernel a can kudu maso gabas da kuma cocoa kudu maso yamma amma da aka samu man fetur sai wannan shimfiɗar ta canza sai ya zamana cewa hankalinmu gaba daya akala duk gaba daya ta koma kan man fetur to yanzu an waye gari man fetur dinnan ba abu ne da za a dangana a dangana akan shi a dindindin ba
Dr. Muhammad Musa kenan wani malami a jami'ar jihar Taraba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya